Kuma pa wanda zai kushe masu san in kare a bush ma ai za su kushe mun kima rushe Hausa rap ne tushe ba wani beef ta ba ni ka zama mushe fresh as a boy boy me I no be bako har a gidaji da ni ake yi kaman bako an san suna na a lunguna kai har da sako hip hop babban hanyar isar da sako they wanna see me flow they must be so thirsty Boss, ne nothing go happen, ko na so lexi I am always right, I am no lefty Baba your babe, carry load, gani road safety
Anzo wajan,
anzo wajan,
anzo wajan,
anzo wajan
Me reggae,
me reggae,
me reggae,
me reggae
Anzo wajan,
anzo wajan,
anzo wajan,
anzo wajan
Me reggae,
me reggae,
me reggae,
me reggae
Fear nobody,
Batoro
Fear nobody, oh oh Fear nobody,
Batoro
Kama bit in the neck of my hanyar bauchi Driver, bata wuta nake ba sassauci Sassauci, malamun sauti Making them rappers feel like the sound system is faulty It's AB boy, the ladies boy Nobody flows better than this KD boy Wannan shine bayani, nina irin gain da zai sa ta fola ko bayani Babban kwaro Can cancel if rappers politics, then I should be kwankwaso. So a uzu dole in kira buzu dan ga wata nan fa ta kusan kariya kwankwaso.
Anzo wajen,
anzo wajen,
anzo wajen,
anzo wajen.
Me reggae,
me reggae,
me reggae,
me reggae.
Anzo wajen,
anzo wajen,
anzo wajen,
anzo wajen.
Me reggae,
me reggae,
me reggae,
me reggae.
Fear nobody,
Batoro.
Fear nobody, oh oh. Fear nobody,
Batoro.
Fear nobody.
Anzo wajen muna damun su da kara sai ka ce an kunna jen this is the time when boys be turning to men mun riga mun kai wajen ka su kirga 1 zuwa 10 beef or bacon is raw sauce that I'm making kada maka fara mini magana sai ka je ka rubuta undertaking I'm money making I'm raking I'm table shaking nobody can even make the type of records DJ AB is breaking now wow suna na yana yawo wai har su ma mawo sun san abi babawo ko ina an san suna na kai sai dai amma fito my album no be why ex but sun kosa ya fito
Anzo wajen,
anzo wajen,
anzo wajen,
anzo wajen.
Me reggae,
me reggae,
me reggae,
me reggae.
Anzo wajen,
anzo wajen,
anzo wajen,
anzo wajen.
Me reggae,
me reggae,
me reggae,
me reggae.